Na'am. Sai yi tambayar Ali ya ce malam na samu raka'a uku a sallar azhar. Sai liman yayi sujjadar rabkanwa. Shin zan bi shi ko sai na gama ciko sallata?
Idan liman yayi rabkan ɗaya sujjadar rabkanwa idan kabli ce zai yi to kaga zaka yi sujjada tare da shi tunda baka bai fita daga sallah ba baka rabu da shi ba kana nan a makale abin nan a dafa da shi haka duk abin da yace kai haka bai yi sallama ba yayi sujjada kabli to kai ma dole kai sujjada kabli tare da shi idan kuma ba a dace to kaga sai yayi sallama zai yi ta kai kuma ba za ka yi sallama ba sai ka gama sallarka saboda haka sai yayi sallama kai sai ka tashi ka ciko abin da yayi saura a kanka in kai sallama kai ma sai kai badi
na'am.